gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
kotun kolin kasar nan ta dage kararrakin da aka shigar gabanta wanda ake kalubalantar hukuncin kori tsohon gwamnatin jihar Imo Emeka Ihedioha da kuma soke nasarar da jami'ar APC ta samu a zabukan 2019 a dukkanin matakai Gwamna Bajara Abubakar na jihar Jigawa yayi martani ga masu ikirarin cewa dai baya zama a jihar sa bare ayi maganar gudanar da ayyukan raya kasa a jihar shin ko za iya cimma muradin samar da kudin bai daya ne eko bayan da gwamnatin tarayya ta bukaci da dakata akan batun kaddamar da kudin mun yi nazari kan wannan batu duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta Masauraro assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasa ya bada dama Kotun kolin Najeriya ta dage kararrakin da aka shigar gabanta wanda ke kalubalantar hukuncin kotu na kori tsohon gwamnatin jihar Imo Emeka Ihedioha daga kujerarsa da kuma soke nasarar da jami'ar APC ta samu a zabukan 2019 da aka gudanar a matakai daban-daban a jihar Zamfara kotun dai ta dage kararrakin ne zuwa ranar 2 ga watan Maris na shekara ta 2020 Lamin Ihedioha da jami'ar PDP Kanu Agabi mai mukamin sam ne ya nemi da dage karar domin baiwa bangarorin damar kammala shirye-shirye wanda kuma lauyan Uzodima da jami'ar APC Damian Dodo San bai kalubalanci roƙon jami'ar PDP ba Alƙalin alƙalai na ƙasa mai shari'a Tanko Muhammad ya jagoranci alƙalai 7 a sauraron ƙarar ta Ihedioha da mambobin APC a Zamfara kan kalubalantar hukuncin kotun sauran mambobin sun haɗa da mai shari'a Sylvester Nguta Kayode Ariola Kujirat Kekere Kun da Iyango Koro da kuma Amina Ujie da kuma Wani Abba Aji A ranar 14 ga watan Janairun bana ne tawagar lauyoyi 7 karkashin alƙalin alƙalai suka tsige Ihedioha daga kan kujerarsa ta gwamnatin Imo tare da Ayyana Hope Uzodimma a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar mai shari'a Kekere Kun wanda ya karanta hukuncin kotun ya tabbatar da karar da Uzodimma ya daukaka sannan kuma ya ce an tsame ƙuri'u wanda aka samu a mazabu 388 a cikin 3523 a sakamakon ƙarshe na zaben da kuma zabe ta ƙasa INEC ta sanar a jihar kotun kolin dai ta ce Uzodimma shine halassaccen wanda ya lashe zaben bayan an kara ƙuri'un da tun farko ba hada da su ba amma dai Ihedioha ta lauyan sa chief Kanu Agabi a ranar 5 ga watan Fabrairu ya shigar da kara gaban kotun inda ya nemi da a soke hukuncin da aka yanke na ranar 14 ga watan Janairu matakin dai ya janyo cece-kuce a tsakanin al'umman Najeriya wanda suke ci gaba da tafka muhawara musamman dai a kafafen sada zumunta na zamani da ba dai ta kanta jam'iyyar PDP da ta nemi kotun ta sake nazari kan hukuncin da ta yanke na Kore Emeka Ihedioha Game da batun Zamfara kuwa kotun tun a baya ta ce jami'ar APC a jihar bata gudanar da sahihin zaben fitar da gwani ba Lamarin da ya kara jaddada hukuncin da kotun daukar kara a jihar Sokoto ta yanke. Kotun koli ta ce jam'iyyar ba ta da halattattun yan takara a dan haka ba za ta iya kasancewa wadda ta lashe zabukan jihar ba. Tunda farko dai sanata Kabiru Marafane ya fara shigar da kara gaban kotun inda ya kalubalanci zaben fidda gwanin APC sai da tun bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin tsohon gwamna na Zamfara Abdulaziz Yari ya amince da shi inda ya amince cewar jam'iyyar ta tafka kurakurai a zaben da ta gudanar. Ta wannan kenan bayan daukar tsawon lokaci kasashen Afirka ta yamma karkashin kungiyar ECOWAS na tattaunawa kan yadda za su samar da kudin bai daya domin dai amfanin su tun wasu kasashen a yanzu haka suka amince su fara amfani da kudin na ECO daga wannan shekara ta 2020 sai dai kwatsam gwamnatin tarayya ta bukaci da a jinkirta kaddamar da kudin saboda abin da ta kira rashin shirin akasarin kasashen na cika kaidojin da aka gindaya karkashin tsarin na kudin na ECO Idan dai har ba a manta ba tun a shekarar 2019 ne dai kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta yi shelar cewar ta tsara samar da kudin bai daya na ECO a shekarar 2020 gwamnatin tarayya ta ce Togo ce kadai daga yammacin Afirka ta cika dukkanin ka'idojin shiga tsarin a cikin kasashe 15 da suka amince shiga wannan tafiya wanda suka hada da kasar Benin Burkina Faso Guinea-Bissau Ivory Coast Mali da kuma Niger sauran sun hada da Senegal, Togo, Salio, Liberia, Gambia da kuma Nigeria, sai ko Guinea Conakry da kuma kasar Ghana. Alfanun dai da samar da kudin na Echo zai yi wa tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ne yasa aka fara bujiro da batun kudin na Echo tun a shekarar 2000 wato shekaru 20 da suka gabata wanda aka jirkinta batun tare da yin kwangabakon baya har zuwa shekarar 2019 da shugaban Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya sanar da matakin kasashe takwas renon Faransa da kuma kasar Faransa kanta na amincewa da su sauya kudin da suke amfani da shi daga Sefa zuwa Echo cikin tattaunawar gauta da Professor Kabiru Isa dago wani masanin harkokin tattalin arziki yayi mana tsokacin cewa dai duba da nayin wadancan kaidoji to fa bai zama lalle kasashen su iya cin masa ba
sharuda guda yayin da shine dai na farko ana so ya zama na cewa duk kasan da ke cikin wannan yanki na Afirka ta yamma ta zama na cewa bashin da ake binta idan aka kwatanta da darajar kayayyaki da ayyuka da ake yi a wannan kasan tare ya wuce kaso 3% sannan kuma ana so ya zama da cewa kowace kasa abinda take shigowa da shi daga waje wato wanda ake cewa import ta da yafi kudin da take da shi na reserve kudin da take da shi na kasashen waje sannan kuma ita babban bankin Najeriya a tabbatar cewa dukkan kudade da suke badawa na cike gibin wato kasafin kudi kada ya wuce kaso 100% na abin da ake bukata na hudu kuma wanda shine shi ma wato abu ne mai tsauri shine ya zama da cewa kowace kasa daga cikin wannan kasashe hawan farashin ta kada ya wuce digit daya wato kada wuce 9% kada ya kai 10% zuwa sama waɗannan kaidoji sune aka jintaya domin a karfafa waɗannan kasashe na Afirka ta yamma su yi komada mai kyau ga tattalin arzikin su amma kuma su kasashen gaba ɗaya sun yarda cewa aka ce sai an jira waɗannan ka'idoji sun cika da kuma wasu ƙarin guda 6 ma waɗanda ba su lalle mun bayyana su a nan ba to zai wahala a kai matsayin da za a shiga wannan harka ta musaye kudi ta bai daya kamar yadda aka yi a wasu kasashe na Turai sun sa kaidodin amma ba wai lalle sai da aka cika ba sannan aka rungume mutane domin irin amfanin da ke cikin sa ba idan aka hadu ma aka fara amfani da wannan tsari na musayen kudi bai daya waɗannan matsalolin da ke tattare da wahalar cika waɗannan ƙa'idoji za a iya warware su to ita Najeriya ba za mu iya cewa za ta iya cika waɗannan ƙa'idoji ko ba za ta cika ba amma babu wani takurawa da ake mata akan cewa lalle sai ta cika ƙa'idoji saboda ita ce ƙasa mafi girma a cikin waɗannan ƙasashe 19 na Afirka ta yamma gaskiyar magana ma dai shine duk waɗannan ƙasashe na Afirka ta yamma ka tara yawan jama'a su ba su kai miliyan 400 ba ita kuma Najeriya tana da wajen miliyan 200 to kaga Najeriya tana da kaso 50 ko ma fiye da haka na yawan yan wannan kasashe da ake Afirka ta yamma saboda haka tana da matukar ban girma a gare ta idan ta ce ba za ta shiga ba to yawanci kasashe musamman wanda suke renon English ne wannan kasashe guda 6 wanda suke renon English to za su ja baya su ma
Professor Kabiru Isa Dandago masanin tattalin arziki a nan Najeriya duk da wannan alfanu da ake magana honorable Amanullahi Ahmad Muhammad ya ce matakin da Najeriya ta dauka na cewa a jinkirta da wancan tsari yayi daidai saboda waɗannan hujjoji
daidai din misali jan kafar da muke yi ita na fada maka ƙasar France tunda na fada maka a West African region a ƙasa biyu ce ta mallake mu akwai renon Ingila akwai renon France renon France suna amfani da abinda currency guda ɗaya suke amfani da shi ita ce sefa mu kuma kaman su Ghana kaman Nigeria kowa da kudin su saboda haka zaka ga mu muna cin gashin kanmu akan waɗancan kasashe su waɗancan kasashe agreement ɗin da suka shiga tsakanin France na farko akwai security pack ko kuma defense pack sannan kuma duk kudaden su da suke ciniki ko ina a duniya France za su kai shi central bank na France za su aje kashi 40 cikin 100 sannan duk cinikayya da za su yi sai dai su yi da France sannan na biyu ukun su duk kwangilar da za su bayar sai dai su ba wa gwamnatin France da kamfanonin ta sai dai in ba sa so sannan kuma su kai waɗansu wuraren saboda haka in ka duba agreement ne guda biyu wanda Najeriya kullun mu ne abinda ake cewa karshen baya in ka duba yanzu an yi signing agreement na West Africa Continental Free Trade da muka yi signing watan garjejjeniyar ciniki marashin gina Afirka ka san mu ne the last country wanda muka yi signing sannan haka wannan magana ta eco da suka ga Najeriya tana jan kafa su kuma nan da nan France ta shigo because yanzu tana cikin musifa na tattalin arziki saboda kullun ƴan kasar ta suna cikin zanga-zanga saboda haka ya za ta zo ce dauke wannan gaba da kuma maganar kakkamanta kulle boda da Najeriya ta yi sai ta cikin wani advantage da Ghana a ciki amma gargadin da Najeriya ta yi wa Ghana sai Ghana ba ta saka hannu ba saboda haka yanda aka samu tasgaro kenan shine Najeriya ta ce to bari ta koma masana suka fada mata ki tsaya ki dubo wannan abubuwa da idan basira kafin a shiga wannan agreement tare da waɗancan kasashe da mu kuma da France tunda ita yanzu France ta shigo kaga maganar siyasa ta shigo maganar tattalin arziki ta shigo saboda haka misali kaga abun ya rabu biyu kamata a ce baki daya wato mun yi central bank namu ka gane inda duk kudaden mu zamu aje su amma ita abin da France take so har yanzu wancan tsohon agreement din ya zauna aje ka gane ayi wancan central bank misali
a
wajenta kuma ya zama na ka gane har yanzu ita take da karfin fada aje a maganar kudaden mu to kaga wannan single currency ne na eco shi yasa ta jawo wancan shugaban kasa na Ivory Coast shi kuma ya jawo wadansan kasashe saboda haka ya kamata mu tsaya mu duba wadannan abubuwa da idan basira ya za su shafi tattalin arzikin mu ya za kuma su shafi baki ɗaya darajar wannan eco din da ake so a shiga
Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad guda cikin masu tsankaye a sha'anin siyasar tattalin arziki a Najeriya to Allah ya kyauta yan sai jihar Jigawa da gwamnatin jihar gwamna Badar Abubakar Talamiz yayi martani ga masu sukar sa akan cewar baya zama a jihar bare dai ayi maganar zama ya gudanar da ayyukan raya kasa galuma jihar Jigawa
wayanda suke ce ba na zama ba su san Jigawa ne wanda suka daure record za su ga cewa duk satin duniya ina yin council meeting dina in ka ga na fita daga Jigawa ta gila Alhamis da daddare da Juma'a da yamma sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin Jigawa ne ko kuma aikin kasa sannan duk abubuwan da na sawa ido ina zama da su cikin sati ɗaya ko sati biyu duk sati ɗaya zuwa biyu sai mun zauna mun yi bibiyar me ake ciki me aka yi ina aka tsaya me zamu canja haka wajen noma shi duk sati ɗaya shi ma sai mun bi mun gani da ƙwararru da kuma ma'aikatan da suke field su gaya mana me ake ciki ina aka yi ina za a dora mu bi dalla dalla duk wayannan committees din ne nake chairing so wanda ya ce ba a zama watakila bai san magana ba
amma ba rami me ka zancansa
su suka sani masu rami watakila so ake a zauna a bude office ko waya zo ai tahira duk wanda suka san tafiya ta sun san sau biyu ne yawanci a shekara in ba tafiya muka da president ba ko kuma wani abu ya taso sau biyu ne a shekara sati biyu na hutu na shekara wannan kan dauka lokacin umara nakan dauka karshen shekara babu aiki mun yi budget mun rufe kafin gwamnati ta zo a fara aiki an yi hutu an kare wannan sune lokutan da ake
su zargin ka suna cewa ka fi mai da hankali kan sha'anin jam'iyya da kuma abin da ya shafi shugaba Muhammadu Buhari
magana ta harkar taki da aka sani ta zero oil magana ce da take bukatar a taimaki kasar nan kuma magana ce take kawo taimako ga jiga ita kanta kuma wayannan maganganu yawancin su duka sau daya ake hada su a meeting idan mun je economic council mukan je Laraba zan yi duka meetings ina da wanda zan yi ranar Laraba da daddare za a yi meeting din gwamnati ran Talata za mu national economic council ran Juma'a mu taho sau daya a wata ke wannan zagaye sannan magana jami'a gaskiya ne jami'a ta kan bani aiki injin yin dawo kwana nawa ne kuma aikin guda nawa ne kwanan nan naje na yi primary kwana daya ne ko biyu kogi sannan naje na yi election na Bayelsa
Gwamna Badar Abubakar kenan na jihar Jigawa daga Jigawan sai nan Kano da batun cire honorable labaran Abdul Madari ke ci gaba da kai kawo cikin zukatan masoya musamman a yankin karamar Kumar Warawa domin ko a yau Sa'adu Musa Jumar Galadima mun jiyo yayin wani taron nuna goyen bayan su ga honorable labaran Abdul Madarin yana fadin dalilan su da yasa dai suke tare da shi
wannan abubuwa da ya faru akan jagoran karamar hukumar Warawa da ma jihar Kano gabaki daya a gaskiya ba mu ji dadin sa ba muna gaya wa mai girma gwamna da shi kansa shugaban majalisa jihar Kano da su duba su ga wannan abubuwa da ya faru a gaskiya ba ya faru ne akan iyayen karamar hukumar Warawa kadai ba ya ma faru ne akan yan jihar Kano gabaki daya saboda haka ina duk muna bai ba mu shawara gaba daya mu yan jihar Kano a matsayin mu na yan jam'iyyar APC a duba wannan abu a gani sosai da sosai domin wannan bawan Allah gaskiya yana yi wa jam'iyya hidima 100%, yana yi wa ƴan jam'iyya hidima 100%. Isa ma ga ya cancanta mu zo kawo korafin mu ga shi kansa shugaban jam'iyya da ya tsaya iduba wannan abubuwa da ya faru. Gaskiya mu ƴan warawa babu abin da zamu ce da wannan dan majalisa sai dai mu ce Allah ya saka masa alheri, ko muna cewa da aduba a ga abubuwan da ya faru gaskiya a dawo masa da kujerarsa a matsayin mu na jami'a APC. Mu muna ganin yin haka an da samu abubuwa na ci gaba a karamar hukumar warawa musamman ma a jihar Kano.
Sa'adu Musa Jumar Galadima. Yanzu wata ziyara da muka jiyo kwamitin karta kwana kan hana siyarwa da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi a Kano sun kai ga shugaban hukumar Karota MD Baffa Babadan Agundi, har ma wakilin shugaban kwamitin Pharmacist Gali Sile ke jaddada makasudin wannan ziyara.
Aikace-aikacen da kwamitin suka yi a wannan lokaci, kwai rana ɗaya da aka kwashe miyagun kwayoyi da magunguna na jabu sama da trela 11 a warehouse guda ɗaya. Kuma tsawon wannan lokaci da aka yi an kama magunguna da suke na jabu da miyagun kwayoyi na sama da naira biliyan 5, wanda duk gwamnatin jihar Kano da haɗin gwiwar waɗannan hukumomi aka lalata ko kuma aka ƙone waɗannan magunguna. Kamar yadda aka sani, harkar magani harka ce da wasu suka mayar da ita harkar neman kuɗi, kuma saboda kuɗin da ake samu duk da wannan yunkuri da aka yi har yanzu ba a cimma nasara 100% ba. An ci nasara sosai a wajen dakile shigo da magungunan jihar Kano, amma kamar yadda yake is very lucrative waɗannan masu harka har yanzu ba su duda ba 100% duk da yunkuri da ake na kokarin a tsaftace wannan harka. To a cikin abubuwan da aka ba wannan kwamiti yayi, bunda ake so a hana shiga da fitar magani kowane iri ne ko mai kansa wannan kasuwa ta Sabon Gari da aka haramta harkan magani a cikin ta, ba ana duba ingancin maganin ko rashin ingancin sa bane. To wannan kwamiti ya dau tsawon lokaci ana fafatawa domin a tabbatar da wannan himma da ake so a cimma ta hana harkan magani a wannan haramtaccen guri.
Bayan kammala jawabin Pharmacist Gali Sile, shi ma dai Honorable Baffa Babadan Agundi shugaban hukumar ta Karota ya mayar da jawabai inda yake tabbatar da aniyar hukumar tasa na tsaftace Kano daga irin halin da bata gari suke neman sanya ta a ciki.
Na gode wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama ta mu ba da gudunmuwar mu a cikin wannan al'amarin a jihar mu ta Kano da aka haife mu, wanda yake da hankali da tunani ya kamata ya san cewa abu ne da ya kamata ya tsaya yin shi dan Allah. Kuma bai kamata a ce mu da muke a jihar mu wasu kabilu su za su zo su dinga kawo magunguna marasa kyau suna lalata rayuwar ƴaƴan mu, ko muna kallo kuma har a samu wasu a cikin wannan tsari suna goya musu baya dan a dakushe harka ko kuma kokari da wannan kwamiti yake. Na farko dai ina so in jaddada muku aiki yanzu zamu fara shi, ma ba a fara yin sa ba tunda har suka fara ihu, to ma'ana sun fara jin mu kenan. To in Allah ya yarda yanzu za a fara yin aikin. Na biyu, ba za mu saurara ko shayi ko tsoron abinda wani zai iya yi ba, da abinda ka gani ya faru da kai ka kaddara Allah. Matsawar aikin da kake yi kuma akan tafarkin Allah ne, ai ba ka da kai ji ko me ya faru da kai. Saboda haka shirya mu fara abinda ya kamata yi.
Honorable Baffa Babadan Agundi shugaban hukumar Karota na jihar Kano. Akan wannan mun je wata ziyara da Alhaji Dauda Alkura ya kai ga SA Faiza Alfindiki, har muka jiyo Dauda Alkuran na cewar sun kai wannan ziyara ne a madadin shugaba Malam Tijjani domin taya shi murna dangane da sabon mukami na mai bayo gwamna shawara akan harkokin hulɗa da jama'a da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya masa.
A madadin matasan Farm Center, matasa sama da mutum 20,000 'yan kasuwar waya ta jihar Kano da ke Farm Center, kai delegating ɗinmu domin mu zo gabatar da kanmu kuma miwa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje godiya a bisa wannan office da ya bamu. Domin wannan office ne na duk wani matashi da yake jihar Kano, office ne na duk wani ɗan kasuwa da yake jihar Kano. So don haka muna mika godiyar mu ga shi, Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan office ne na matasa, kuma alhamdulillahi a shirye muke mu ci gaba ba da gwamnati haɗin kai da goyon baya 100%. Kuma wannan office namu a shirye muke, mu ƴan kasuwar Farm Center da ma sauran ƴan kasuwar jihar Kano, duk wata matsala da taso mana a shirye muke dama wannan office ɗinmu ne. Ba ma buƙatar sai mun yi waya, ba ma buƙatar sai an ce mu zo za mu zo. Don haka wannan office ko da yaushe abu ɗaya yake ga matasan jihar Kano da duk wani mutum da yake da wata matsala ko da ta shafi kasuwancinsa ko wani abu, idan ka zo wannan office kamar ka gayawa gwamna ne direct. Don haka mun wa Allah godiya Tifaizu muna taya shi murna kuma muna roƙon Allah ya masa jagoranci akan wannan office Allah ya kawo da idan makiya Ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi Ubangiji kuma Allah ya kawo kujerar da tafi wannan
bayan kammala jawabin Alhaji Dauda Alkura shi ma SA Faiza Alfindiki ya mai da jawabai kamar haka
ku za ku zo ku gyara kasuwar nan ku kuke neman abinci a cikin ta gwamnati ce dai ta zo ta taimake ku abinda ake zuwa ake gwamnati ta zo za ta share hanya ta bude ku za ku ji dadi kuma a addini hanya tana da matukar muhimmanci wannan tsari da gwamnati ta zo da shi na ji dadi an ce kuna ba ta goyen baya kun kafa committee wanda zai sa ma duk wanda zai kunnansa kunnan kashi an ce daga cikin kun kafa committee wanda za ku ladabtar da duk wanda yayi wannan gwamnati tana goyen bayan ku kuma misali idan ka duba ku a cikin ku masu kudin cikin ku sun bude plaza kamar Alhaji Dauda na san ya bude plaza wanda take daukan mutane da yawa idan ƴan kasuwan nan suka zo wanda aka tashi daga kan hanya an ce ma akwai wani yayi ma yace su zo su shiga a ba su wata uku kyauta su zo su zauna saboda mutun shi kullun baya so a gyara masa wajen inda yake kasuwanci sun ce wasu ba za su ba to gwamnati ba za ta lamunci wannan ba gaskiya gwamnati sai ta ladabtar da duk wanda bai haka ba haka ku kuma gwamnati kuma kuna da haƙƙi a wajenta bai da za a yi gwamnati ta zo ta tashi ku kuna cikin kantinan ku a ce gwamnati ta zo ta tashi ku gwamnati ba ta da niyyar yin wannan a tsakanin ku ƴan kasuwa inda hali ma gwamnati zuwa za ta yi ta ƙara gina muku kantina inda za ku je ku zauna ga sunan manya daga cikin ku sun yi bude kantina plaza wanda da mutane za su zo su shiga su zauna su nemi abincin su ina tabbatar muku gwamnati ba ta da niyyar yin wannan gwamnati za ta taimake ku gwamnati za ta shiga lamarin ku wannan duk wani kunji-kunji ne ake zuwa da shi
SA Faiza Alfindiki Yanzu Kabira Abba Gurin wanda ke shugaban matasan gurin a yankin Karamar Hukumar Tsanyawa da shi ma ke godewa Governor Abdullahi Umar Ganduje da nadin Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa a matsayin commissioner da yi
ina wa honorable Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa godiya a madadin Dr. Dayyabu Muhammad Gurin dake Tsanyawa local government wajen kasancewar sa board member na Primary Healthcare Management Board
amma kamar shi Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa wacce rawa ya taka a wannan karamar hukuma ta ku ta Tsanyawa da kuke madalla da ita
gaskiya rawar da Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ya taka ba ta kirgo domin zan iya tunawa cikin su honorable commissioner Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa da shi da former librarian no Yusuf Maitama Sule University Alhaji Sunusu Nasarawa sun zama zakarin gwajin dafi a Tsanyawa local government wajen kafa mutane wato samawa matasa aikin yi a Tsanyawa local government
amma kuma shine babban kalubalen da yake damun karamar hukumar ta ku ta Tsanyawa
akwai kalubale da yawa wanda yake mun karamar hukumar Tsanyawa musamman farko shine wannan
ma wannan samar da aikin yi wasu daidaikun mutane za a iya cewa ya shafa baka gani kalubalen yafi bukatar a ce daidaikun mutane za a iya tsayawa a ce za a samar wa aiki wata kila su ƴan jam'iyya ne ma
ya sama wa mutane da yawa aikin yi bayan haka kuma ina kira ga honorable Haji Safiyanu Muhammad chairman na Tsanyawa local government da shi Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa wajen ainihin yi mana taimako wajen mai girma gwamnati domin a zo a gabatar da wannan hanya da ta tashi daga Tsanyawa zuwa gurin kafin damuna ta yi
matashi Kabiru Abba Gurin kenan daga yankin Karamar Hukumar Tsanyawa ita kuwa Hajiya Yahanasu Buba Ahmad wacce ke matsayin shugabar mata Arewa maso yamma cikin jami'ar APC mun jiyo rabon wani tallafi da ta yi wa ƴan uwa mata na naira 10,000
kuma wannan abin da muka yi ni ce da kaina a matsayina na shugabar mata ta shiyar Arewa maso yamma na je na nemo kuma alhamdulillah muka zo muka yi a birnin Kefi muka yi a Sokoto muka yi a Zamfara muka yi a Kaduna kuma yanzu muna yi gashi a Kano muka tsina ma sun yi ce musu su yi saboda abubuwan da yawa jigawa ma suna yi shi ma mun yi tare da su mun yi wannan abu ne mun je mun nemo dan duk kullun ana yin empowerment ana ba mata sai a ce wai sanata dan madrasa suke ga yayi empowerment din 2000 mutane 3000 mutane amma sai kika akasari matasa ne baba Ganduje ne kai da yake sa mata amma su matasa suka fi ba to shine naga dai to ni a matsayina na shugaban mata ta shiyar nan naga ya kamata in je in roko a ba matan su suya awara masu ya kosai masu dan yin shinkafa da wake in dai 10,000 dai za ta iya maka ko kai 5,000 ma za ta iya maka jari shinkafa da wake to 5,000 in dai mutun yana da niyyar yin sana'a kuma mai karamin karfi ko 10,000 za ta yi masa jari kowace jiha mata 50 haka ba nan abinda yasa suka zama 150 ni ce a matsayina na nan jihar Kano gari na ce na yan dibaru na ce to bari a yi dibara a yi hada mata na maimakon 50 a sa 150 tunda Kano jallaba ba Hausa ce kuma mutane suna da yawa
Hajiya Yahanasu Buba Ahmad kenan shugabar matan APC a yankin Arewa maso yamma shi kuwa Ibrahim Kamilu Sarina godiya muka je yana wa sakataren jami'ar APC na jihar Kano kan yadda yace yayi uwa da makarbiya har sai da ya tabbatar an masa mashawarci ga shugaban karamar hukumar Garko
ina ɗaya daga cikin wannan wanda suka yi takara kuma Allah ya sa bai samu ba aka ba mu wannan kujeru muna godiya sosai ga mai girma gwamnatin jiha Dr. Abdullahi Umar Ganduje dangane da nasara da isa mu na cin zaben su karo na biyu a kotuna da aka yi ta shari'a har zuwa kotun Kolu Allah ya ba su nasara da kuma chairman din mu na karamar hukumar garo mai gida dal shi ma muna ƙare masa godiya jajircacce namiji da ayyuka na alkhairi da yake mana da kuma mai gidan mu wa uba shine honorable Ibrahim Zakaria Sarina sakatare na jam'iyya na jiha wanda ke shine uba mu shine sila komai na mu a siyasa muna ƙara masa godiya akan al'amura da yake mana alkhairi
zuwa yanzu wannan irin aikace aikace ya gabatar wanda kake farin ciki da kasancewar ka dan wannan jam'iyya da kuma wannan makami da aka baka
karo na farko shugaban karamar hukuma yayi mana ayyuka da dama bangaren gyarukan burtsatse da kuma ciko na ƙasa muna da ramuka da yake addabar mu na zaizayar ruwa a cikin garin mu na Sarina ya ba mu ƙasa tibobi mu san adadin su ba wanda aka ji aka zuzzuba mana a wannan gurare aka ciccike wannan ramuka da kuma sauran ayyuka wanda yake lokaci ba zai banni cewa sai na gama fadar abubuwan da shi shugaban karamar
ta ina kake ganin zaka dafa shi shugaban karamar hukumar ku kai karamar hukumar ta ko ta garko gaci
insha Allah ta hanyar shawarwari cewa duk abin da muka gani wannan ya danganta mu zo mu sanar da shi chairman zamu zo mu ga masa cewa ga matsala ku kaza ga matsala ku kaza insha Allah kuma mun san mutun ne mai saurara kukan al'ummar sa tunda me yi ne
Ibrahim Kamilu Sarina daga yankin karamar hukumar garko
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Amalin Nasir Salisu Zango dake mashiryin shirin sai kuma dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwar no Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a